Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa Zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya koma kiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Majalisar Dokokin Iraki ta amince da murabus din Prime Minister kasar Adel Abdul Mahdi, amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali. Kasar Isra'ila ta ba da sanarwar gina matsugunin Yahudawa a birnin Hebron dake gabar teku da dadiyar cibiyar rikici tsakanin Yahudawa da Musulmai. Wakilai daga kasashe kusan 200 sun so mazaman tattaunawa akan yanayi a Madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar Amurka daga taron kawancen yaki da shi a duniya.
To kanan labarin kenan, bayan ku kun gaba jin labarai za ku yi cewar shugaban kasar Ghana Akufo Addo ya soke zaben raba gardama na ranar 17 ga watan Disamba wanda zai kawo gagarumin sauyi a siyasar Ghana.
Ko mun tsaya ma muka ce duk wanda ke da hujja ya kawo mana dawa ne ya tsaya kan tikitin wani jam'iyya a gwada mana shi mu mun kai shi court a disqualify shi.
Al'umman jihar Akwa Ibom a yankin Niger Delta Nigeria kuma sun koka akan irin makudan kudade da ake biyan tsofaffin 'yan siyasa, alhali jihar tana fama da matsaloli.
Bisa dai wata doka da majalisar dokoki ta jihar Akwa Ibom ta sanar a baya can, tsohon gwamna na da tanadin karɓar naira miliyan 200 a duk shekara.
Sarfula Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da wato ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus din Prime Minister kasar Adel Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Mahdi yayi murabus ne a ranar Juma'a. A yanzu kuma shugaba Barham zai buƙaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na majalisar dokokin da su wakilta sabon Prime Minister. To sai dai hakan zai iya kai ga yin shawarwari na tsawon makonni, domin kuwa ba a tantance haɗakar jam'iyyun da za su kasance masu rinjaye ba. Mahdi da gwamnatinsa sun aminta su ci gaba a matsayin riƙon ƙwarya har sai an amince da sabon Prime Minister. Akwai yiwuwar murabus ɗin na Mahdi ba zai gamsar da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ba, wanda suka ce samun sabon Prime Minister kadai ba zai isa ba har sai ayin garin bawul ga daukacin tsarin siyasa, wanda suka ce tattare yake da cin hanci da rashawa kuma baya biyan bukatun 'yan kasar ta Iraki duk kuwa da arzikin mai da kasar take da shi. Sabon ministan tsaron Isra'ila Naftali Bennett ya bada sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa 1,000 za su zauna zagaye da Falasdinawa 200,000. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa 'yan kama wuri zauna a Hebron. Sanarwar ta ce za a rusa gine-ginen kasuwar a musanya da wasu sababbi, ta kuma ce Falasdinawa da ke da shagunan ƙasa za su sami sababbin shaguna. Shugabannin Yahudawa sun yi na'am da wannan yunkurin. Babban kwamitin Yahudawa na Hebron ya bayyana shi a matsayin adalci mai cike da tarihi, domin kuwa kasuwar mallakar Yahudawa ce tun a farkon karni na 19. To sai dai Falasdinawa sun yi Allah wadda ya daka kausan harshe a kan matakin. Babban mai shiga tsakani na Falasdinawa Saeb Erekat ya zargi Amurka akan wannan yunkurin, wanda ya bayyana a matsayin ƙoƙarin farko na Amurka domin tabbatar da mulkin mallaka, yayin da yake mai da martani akan sanarwar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayar a makon jiya na cewa matsugunan Yahudawa a gabar teku ba su saba doka ba.
The statements of Secretary Pompeo is, as far as we're concerned, is null and void.
ya ce kalaman sakatare Pompeo a yadda muke gani ba su da tushe balle makama. Wannan wata manuniya ce ta kaucewa gwamnatin Trump daga tanadin dokar kasa da kasa, kuma idan har ka kaucewa tanadin dokar ta kasa da kasa, to ka bude shafin rikici da ta'addanci da tsauraran ra'ayin addini da tashi hankali da kuma cin hanci da rashawa. Hebron ta rade da kasancewa wata cibiyar rikici tsakanin Isra'ilawa da Falasdinawa. Wakilai daga kasashe kusan 200 a yau Litinin sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a Madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar Amurka daga taron kawancen yaki da shi a duniya. Wasu tagwayen rahotannin Majalisar Dinkin Duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana illolin da rashin daukar isassun matakan kare yanayi suke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma, musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta yi a fadin duniya a ranar Juma'a da ake nuna karfin jama'a. Taron wanda ke karkashin shugabancin kasar Chile da ta janye daga karbar bakuncin sa sakamakon rikicin cikin gida, taron kuma da aka yi wa lakabi da COP25 na da burin cimma matsaya akan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron Paris na shekara ta 2015. Masana sha'anin muhalli na fatan taron zai samar da tubali ga kasashe su kara azama wajen shuke-shuke itatuwa da kuma rage amfani da iskar gas ya zuwa taron shekarar baɗi da za a gudanar a birnin Glasgow na kasar Scotland. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres kwana ɗaya kafin taron ya bayyana ƙoƙarin da kasashen duniya ke yi na yaƙi da sauyin yanayi da cewa ko kaɗan bai isa ba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kama wata 'yar kasar Ireland ta musulunta ta kuma tafi Syria domin shiga kungiyar IS, kana ta auri wani dan bindiga dan asalin Birtaniya. An koro Lisa Smith mai shekaru 38 da ta yi aiki da dakarun tsaro na kasar Ireland kafin zuwan ta Syria daga Turkiya tare da 'yarta mai shekaru 2 da haihuwa. Mataimakin Prime Minister na Ireland Simon Coveney ya shaidawa hukumar yada labaran kasar ta RTE cewa jami'ai sun yi kokarin dawo da Smith zuwa kasar ta tun sa'ar da suka gano zaman ta wani sansanin 'yan gudun hijira a watan Maris. Ya ce babban abin da ya fi damun su shine 'yarta, wace 'yar kasar Ireland ce saboda mahaifiyarta 'yar kasar ce. Yarinyar yanzu haka tana hannun 'yan uwan Smith a Dundalk. Hukumomi sun yi kudurin yin tambayoyi ga Smith kafin daukar mataki na gaba a kanta, to sai dai ta musanta yi wa kungiyar IS aiki ko kuma horar da mayakan kungiyar mata. Kasashen Turai da dama da Amurka sun kisa dawo da 'yan kasarsu da suka shiga kungiyar ta IS. A ƙarshe kuma 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun bude wuta akan wata majami'a a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Lahadi da suka kashe akalla mutane 14. Jami'ai sun ce an kai harin ne a garin Hotokura da ke kusa da iyaka da kasar jamhuriyar Nijar. Sojoji na farautar 'yan bindigar da suka arce akan babura bayan sun harbe masu ibadar a jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar da dage zaben da raba gaddama na ranar 17 ga watan Disamba na wannan shekarar kenan a wani jawabi da ita talbijin kasar da yammacin jiya Lahadi. An dage zaben yiwa dokar kasa gyaran huska ne ta yadda jam'iyyun siyasa za su zaɓi shugabannin hukumomin birane da na gundumomi da kuma zaɓen wakilan ƙananan hukumomi ne saboda samun damar tattaunawa tsakanin masu ruwa da saki da kuma wayar da al'umman kasa akan wannan batu. Ana sa ran wannan zaɓen da zai kawo babban sauyi a harkar siyasar Ghana. To sai dai 'yan adawa sun ce ba za ta saku ba. Muhammad Nazir jami'in sadarwa ne na ƙasa a babban jam'iyyar adawa ta NDC yana cewa
shugaban kasa babu abin da muke gani sai dai ya ji tsoron in an je wannan zabe kan yadda ya fito ya tsaya biro iri da bugu na cewa shi yana son mun je wannan zaben kowa ya yarda da abin da ya faru. Kuma 'yan Ghana da jam'iyyarmu muka ce ba mu yarda da wannan ba, kasan an je aka yi zaben bai dace ba ya ji kunya. Kuma nan ba da jimawa ba Ghana za su yi zaben in an ba shi hanya ma ya ci gaba, kaga zai karya mai ƙarfin gwiwa ya gane cewa yanda yake tafiyar da lamarin kasangarin nan yan gane ba su so ba.
To a
gudu ne kawai yayi na rangwaye.
To Alhaji Naziru,
wato an soke wannan zaben.
To Alhaji Naziru, abinda shi shugaban kasan yake cewa in ka duba wannan dokar da ake so a mata gyaran huska yadda za a yi jam'iyyun siyasa su zabi shugabannin hukumomin birane da na gundumomi da kuma sa harkan siyasa a kananan hukumomi, sai ku kuka bar zancen zaben shugabannin gundumomi da shugabannin birane, sai kawai kuka mai da hankali wai kawai ana so a sa siyasa a cikin wato kananan hukumomi. To wannan kuma kuna ganin kamar an samu adalci ta bangaren ku?
Ai, in ka duba yanda lamari yake da yanda dokan yake, wato in an jefa ƙuri'a aka ce ba a son siyasa cikin wato al'amuran hukumomi da wato unit committee
na bangaren kananan hukumomi kenan.
In an jefa ba a cikin haka nan, to amma in an aka ce ba a so a kai siyasa wurin, bai hana cewa mu jefa ƙuri'a mu cire su ba. Shi ne shugaban ƙasa ya kawo sabon salonsa na neman ya ce wa ko wurin ma a kai wato lamarin mu na siyasa. Wannan ne bai dace ba, zai raba garin ne, zai kawo cin gaba. Amma wannan ma matakin da shugaban ƙasa ya dauke, in ka duba cikin wato dokan Ghana sati 46 ya nuna karara cewa shugaban ƙasa ko wani zai da ikon ya hana wato electoral commission kenan
hukumar zabe,
saboda cewa nan ma wani sabon magana ne, ba wanda ke da ikon ya hana su aiki. Ina jin zuwa gobe nan bakwai gida kai mun je court mu je mu samu ƙarin bayani kan yana da hanya ya hana jam'iyyan gaban wato
hukumar zabe. Na'am,
kamar yanda sati 46 ya nuna cikin wato dokan ƙasar Ghana.
To amma kuna cewa ba ku son a kai siyasa a cikin harkan kananan hukumomi, wato wakilan kananan hukumomi kenan. Amma kowa ya san a ƙashin gaskiya fi sabilillahi ana sa siyasa a wannan bangaren ma. Shi kuma menene matsayin ku a kai?
Ai, komai da ake yi da tsari da doka. Ba yin sa da kan na zaki an yi haka. Sai dai kana da hujja ka tsaya kai, wanda duk ya ce ma wai yana ganin ko ana abu haka nan wato a wannan bangare na hukumomi, kananan hukumomi da makamanta, ya kawo hujja ya nuna ce muna da inda aka yi gawa ne ya yi. Mu mun tsaya ma muka ce duk wanda ke da hujja ya kawo muna gawa ne ya tsaya kan tikitin wani jam'iyya ya je ya tsaya wani kananan hukumomi hukumar mu a gwada muna shi mu mun kai mishi court a disqualify mishi.
To amma kuma da kuke cewa da kuke cewa a mutane a zaben raba gaddama su ce ba su yadda ba, to amma wakilan ku kuma na majalisar dokoki har aka tabbatar da wannan abin da za a yi kusan sun bada haɗin kai, ya aka yi ne daga baya kuma kuka sake matsayin ku kuke cewa ba ku yadda da wannan abin ba?
Ai, ba mu taba bada ajabiyya, ba mu taba bada wato ra'ayin mu ba, sai dai wangara inda muka tawo ga.
To amma wakilan ku a majalisa fa
yau ne da kake aiki DOA, kai wani magana kan maganarka, wato ra'ayinka ne ka nuna, amma in DOA suka tattara baki daya suka kawo ra'ayin su ya tsaye wannan ra'ayinka.
Muhammad Nazir, babban jami'in sadarwa na ƙasa a jam'iyyar NDC kenan. Batun biyan tsofaffin 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da zama ruwan dare. Jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta Najeriya na ɗaya daga cikin jihohi da tsofaffin gwamnoninsu wato suke karɓar makuɗin kuɗaɗe. Akwai kuma mataimakan tsofaffin gwamnonin wanda su kuma suke samun irin nasu biya mai tsoka. Ga dai Abubakar Lamido daga Port Harcourt da ƙarin bayani.
Bisa dai wata doka da majalisar dokoki ta jihar Akwa Ibom ta sanar a baya can, tsohon gwamna na da tanadin karɓar naira miliyan 200 a duk shekara, haka kuma tsofaffin mataimakan gwamnoni, sannan kuma ga sabuwar mota ta shiga da ta aikace-aikacin gida, akwai kuma mai yi musu hidima da kuma tanadin samun musu da cikakken tsaro. Sauran tanade-tanaden dai sun hada da samun musu da kuku, wato mai dafa musu abinci, da direba, da kuma tabbatar da cewar ana kula da lafiyarsu tare da iyalansu, kuma kan kula da lafiyar kadai naira miliyan 100 ce za a baiwa kowane tsohon gwamna da mataimakin gwamna a duk shekarar Allah, kuma kowanansu za a gina masa katafarin gida mai dakuna 5 a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya da kuma jihar Akwa Ibom. Kan haka ne ma na ji tabbakin ɗan jihar ta Akwa Ibom kuma ga abin da suke cewa.
When you don't have road, you are taxing the people, no good health system, and we are borrowing money.
Yana cewa ne sunana Udon Basi, yace waɗannan kuɗin sun yawa kwarai bayan ana maganar karamcin ayyukan raya ƙasa, kuma ga harkokin lafiya sun durƙushe, sannan kuma ga katutun bashi da ake karɓowa a matakin jihohi.
My own opinion is for that is the current government now. Just stop giving them any money again. They are rich already. Why still giving them money?
Yana cewa ne sunana Edet, kuma a ra'ayina gwamna na yanzu na jihar mu ta Akwa Ibom tare da majalisar dokokin jihar su gaugauta tsaye da waɗannan magudan kuɗaɗe da ake biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu, don waɗannan tsofaffin gwamnoni sun kwashe magudan kuɗi a jihar mu ta Akwa Ibom, kuma sun riga sun zama masu kuɗi. Da hakan kuma na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, barista Muhammad Ahmad Jamo, dangane da sahihancin dokar ƙasa ko meye ta ce a bisa biyan waɗannan magudan kuɗi ga tsofaffin gwamnoni da mataimakansu. Yace
irin wannan abun ya faru da irin masu irin rike da makaman siyasa da suka kai gwamnatin jihar Kogi ƙara, wanda kotun ɗaukar ƙara ta ba da hukunci game da irin wayannan dokoki wanda majalisun dokoki suke yi, wanda yana cewa wannan taɓa kundin tsarin mulki la'akari da matsanancin tattalin arziki da ake fuskanta, la'akari kuma da in ka dubi yawan kuɗaɗen da mutanen da ake ba su ƙanƙanin ne musamman na Akwa Ibom ne. Kai da za ka ga a duk wata shi kuna za a ba shi na jimilin 5 ne da miliyan 100 na kura da lafiyan shi da na iyalan shi, za a samu mashi gida a nan Akwa Ibom da kuma ɗaya a Abuja da kuma allowances na kashi 30% na albashin shi wanda za a rinka ba shi a duk shekara.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar, shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 12 ne da minti 16 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan tabo kalubalen da jami'an hukumar hana share fataucin miyagun kwayoyi NDLEA na Najeriya ke ciki na yin amfani da makaman da tun yakin basasa aka yi order su, wani jami'in rundunar kiyaye lafiyar farar hula mai suna Ibrahim Megari daga ofishin rundunar jihar Borno ya shaidawa shirin ciki da gaskiya da ƙyar ya kubuce ya shiga Abuja bayan zargin murƙushe masa haƙi da komandan rundunar jihar Abdullahi Ibrahim yayi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Jami'in hukumar rundunar kiyaye lafiyar farar hula ta Civil Defense mai suna Ibrahim Megari ya ce a wani lokaci sai da aka yi masa dukan kawo wuka da sace iskar tayoyin motarsa har ma sai da ta kai ga an daure shi da sarka tamkar wani fursuna. Labarin da muke da shi, Ibrahim Megari ya kai korafi hedikwatar hukumar da muke ta kokarin jin ta bakinta. Hakan nan ya kai korafin majalisar dattawa gaban kwamitin harkokin cikin gida. Komandan rundunar na Borno, Abdullahi Ibrahim, da Megari ke zargi ya shaida mana cewa ba shi da hurumin yin bayani filla-filla kan lamarin. Amma Megari ne ba shi da gaskiya don akwai shaidu na kwamitin binciken lamarin da aka kafa. Hakanan akwai kundin bayanan a hedikwatar rundunar hukumar. Amma da farko ga tattaunawar da wannan filiyayi da Ibrahim Maigari.
Sunana DSC Ibrahim Maigari Usman, wato ma'ana Deputy Superintendent of Corps, Nigerian Security and Civil Defense Corps, yana attached to Borno State Command.
Ba mu labarin me ya shigo da ke cikin shirin ciki da gaskiya?
To hakikanin gaskiya akwai abubuwan da suka faru da ni ne wanda yake na ga kamata in gabatar da kukana ana. So actually wani lokaci a 2017 na dau hutu sai na tafi Kano na je orthopedic hospital saboda ina da dan matsala na ciwon baya. So bayan na dawo bisa ga takardu na asibiti da nake da shi wanda yake Alhaji Nasiru, kamar yadda kake gani a nan gashi nan kaga ga takardar asibiti an sa Wednesday 18 ga watan 10, 2017 naga likita 25/10/2017, 22/11/2017 duk wannan lokaci naga likita. Kuma kamar yadda kake gani waɗannan takardu duka takardu ne waɗanda yake sun shafi asibiti na orthopedic.
Nazo Ibrahim Kabu mu yi nisa faɗa mana yaushe ne ne aka dauke ka aiki a wace shekara ka fara aikin civil defense?
An dauke ni aiki a 2010, yanzu kimanin shekara 9 kenan.
Wato kafin ka samu wannan matsala ta ciwon baya sai daga shekara 7 kana aiki, tunda ka ce a shekara ta 2017 ka tafi asibiti.
Na'am, haka yake. So actually da naje asibitin kafin in je ma a 2017 din, hutu da na dauka musamman a cikin file ina na rubuta akan cewa zan je asibiti orthopedic, wanda yake shi komandan kuma haki na ne ya bani wannan hutu na wata daya. So bayan na dawo daga wannan hutu, sai nazo na yi apply na rubuta ina neman transfer bisa ga rashin lafiya, wanda yake kaga ga wani takarda a nan ma wanda na rubuta wannan application din ina neman wannan transfer
akan rashin nisa. Har yanzu a shekara ta 2017 ka nemi wata daya domin ka tafi asibiti ka nemi magani. Shin wane ne ya bada shawarin cewa wata daya ne zai ishe ka ka je ka nemi wannan maganin ciwon baya?
Eto, hakikanin gaskiya wannan ba wai shawara bane. Ka san mu ma'aikata kowane senior officer kowane shekara yana da hutu na wata daya. So wannan hutun wata dayan shine na dauka. So actually a wannan lokaci ina da dan damuwa na ciwon baya, wannan ya dan dade ya kwana biyu. So ina ganin tunda kaman asibitin kashi ne a Kano, wannan kuma hutu ne na dauka, gwaran ya amfani da wannan daman hutun in tafi Kano. Shi yasa specifically a wannan hutun na nan indicating cewa zan je Kano asibiti. Da na dawo, so bisa saboda Kano din nan ya dan min nisa daga Maiduguri, sai na nemi transfer zuwa Gombe. Dalilin da yasa na nemi transfer kuma saboda Gombe nan suna da asibitin kashi, suna da likitocin kashi da suke kula da mutane. Ai kaga ban nemi Adamawa State ina ba,
wato Medical Federal Medical Center ke nan
suna da asibiti. So kuma ina ganin yana kusa da gida, koda wani abu ya taso ma zan iya gangara in karasa gida. So shi yasa na nemi wannan, na rubuta wannan application. So
wanda ya nuna zuwan ka Kano, wato ba a gama yi ma magani bayan naka bai gama warkewa ba
ke? Bai gama ba, don an yi ta bani booking na yi ta komawa kuma. So bayan wannan shi komandan din bai bada approval na cewa wannan transfer nawa bai sa mishi hannu ba, wato ma'ana bai sa hannu ba. A dalilin haka nan sai na garzaya can zonal namu da yake Bauchi Zone C. Muna da zonal commander wanda yake shine yake kula da Adamawa, Gombe, Maiduguri, Yobe. To da na garzaya wurin shi, na gabatar da koke na bisa ga takardun da na gabatar, sai ya amince aka min wannan transfer daga Maiduguri zuwa Bauchi. Shi kuma zonal commander na wannan lokaci ya zaba, ya ce in zabi inda yafi mun kusa da Kano ne saboda in samu in dinga zuwa. To ni kuma na amince da Baucin ne saboda Baucin ma ina gani yana kusa da Gombe, so ba zai zama mutum mun da wani matsala ba. So da ya bada approval aka mun transfer, sai aka kai ni Bauchi. To Allah cikin ikon shi ka gani ma ga wannan takarda Malam Nasiru, kaga gashi shi transfer musamman an rubuta on hell ground akan mun transfer.
Kuma na ka san in an ji irin wannan labari mutum yana Maiduguri, za a ce yana tsoron yan ta'adda ne, watakila da yake dama abokan gaban jami'an tsaro da sauran jama'a ne. Ko kwanan nan ma an samu wasu sojojin na cewa sun daɗe a wajen, suna so a maida su inda ba a ma wahala ba tashin hankali. Wasu kai naka kana so ka nuna lalle kan wannan rashin lafiya ne, ba wai tsori ta kai ba.
Kwarai kuwa, saboda ga shaida mai muhimmanci ga takardu nan na asibiti an rubuta. Maganan da nake ma Malam Nasiru, har a yanzu maganan da nake wannan ciwon ba yana dan damuna sosai, duk da yake na dan samu sauki amma yakan dan taso. So wannan transfer an yi min shi on hell ground. Da aka min shi on hell ground, ka gani 25th of January, 25 ga watan January 2018 aka min wannan transfer. So lokacin da wannan transfer ya isa hannun commandant, an tura mishi a file nawa wanda yake kuma ya bada approval, ya sa hannu. Kawai abun ban mamaki 12 ga watan February sai shi commandant din sai ya fitar da posting. Da ya fitar da posting, suna na yana ciki, an yi wa mutum 7 posting a matsayin Ibrahim Usman Mai Gari DSC Ops, wato Operation Department, department nawa kenan. An bani matsayi akan in charge of IDP camps as a supervisor, ma'ana IDP camps da muke da su a cikin Borno, ni ne zan je ina kula da ma'aikatanmu da suke waɗannan wurare. Akwai divisional officers, saboda wasu su akan samu matsaloli, ba sa zama ko ba sa zuwa aiki da sauransu. So sai na samu admin officer mu, muka dan yi bayani, ya amince, ya ce to ya kamata inda hali in zauna in yi wa shi commandant din aiki ko na wata daya, saboda za a iya tura ne baucin nan da na tafi, commandant din ma zai iya zuwa baucin wataran mu hadu. Na ce to shikenan, sai na karbi aiki hannu biyu, na ce tunda har hakki na ne wannan transfer, in barin ya aikin in ya so sai in tafi. Allah cikin ikon shi, sai na yi apply wani abu da ake cewa request and order for armed men and vehicle. Mutane saboda yanayin tsaro a Maiduguri, na nemi mota da mutane waɗanda yake suna da bindiga kamar mutum biyu ko uku, za mu je mu zagiya mu dawo. To a wannan zagiya wanda muke yi, report na farko, first week report da na kawo shi commandant din, yana cikin murna da annashuwa, saboda mai ainihin indigen mutane waɗanda yake yan state in ne ba sa kawo mishi irin wannan report. To shi commandant din, sunan shi commandant Abdullahi Ibrahim, shi commandant na Borno state wanda yake har a yanzu da muke wannan hira, shi ne commandant. To ko da naje na kawo mishi wannan report, ya ji dadi kwarai, ya yi murna. Akwai wani abu da ake cewa Monday briefing, ko wani Monday akan taru, za mu jira a yi kwatagat, commandant zai zo zai briefing namu. To a duk lokacin da ya zo, za a kawo magana na, za a yabe ni, za a tafa. Ana nan na yi kaman wata biyu ina wannan aiki. Wata ranar 16, 16 ga wata kenan ko April ina ya zamanto watan hudu 2018, sai na tura file ina wurin commandant. Na je admin na tura, na ce a tura mun file ina, ya sa mun hannu a release letter na ina so in tafi. Kafin ma an faɗi wannan, Malam Nasiru, zan iya kaga wasu kamar yanzu nan, kaga sunayen divisional officers din ne a nan a rubuce, da IDP camps din da lambobin su a nan. So kowane IDP camps ga lamban divisional officer da sunan shi ga sunan yadda nake zuwa. So shi admin officer da ya tura wannan file na zuwa wurin commandant, sai commandant ya kira shi, sai ya ce ba zai release na ba, ai na zo ranan da safi na mai godiya akan 10,000 da ya bani, me yasa ban gaya mishi ina so in tafi ba.
To saboda karancin lokaci, idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalekaya, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To ba da Allah gaida Sarfil Hashin Gumar. Yanzu kuma ga murtala faru kusan yana da labarai a takaice.
Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus din Prime Minister Kasar Adel Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashi hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Sabon ministan tsaron Isra'ila Naftali Bennett ya bada sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa 1,000 za su zauna zagaye da Falastinawa 200,000. Wakilai daga kasashe kusan 200 a yau Litinin sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a Madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar Amurka daga taron kawancen yaki da shi a duniya. wasu tagwayen rahotannin Majalisar Dinkin Duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana illolin da rashin isassun matakan kare yanayi suke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma, musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta yi a fadin duniya a ranar Juma'a da ke nuna karfin jama'a. Taron wanda ke karkashin shugabancin kasar Chile da ta janye da karbar bakuncin sa sakamakon rikicin gida, wato wanda kuma aka yi wa lakabi da COP25, na da burin cimma matsaya akan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron Paris na shekara ta 2015.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin musayen da hantsi za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Sai dai kafin mu sallama da ku, bari mu taya Sister Aula murnan auren yarta wato mukarrama Abdulgafar da angunta Hassan wanda aka daura a jiya a unguwar Nima a birnin Kumasi. To Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ya ba da kuma arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa da muryar Amurka, musamman wato Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni wato CD da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jim Cook Baba Yakubu Kere ne ke sallama da ku daga nan Washington. Sai da hantsi.